shi baya raba mu tare muke koyaushe da rana rayuwar mu muke dangina kanmu mu kauce wa barna alaka ba a yin ta ba mu fahimtar juna alaka ana yi ne in har da fahimtar juna alaka ana ginawa ne a cikin amana alaka yara ake a cikin baya da barna alakar gaskiya san juna oye wa juna siri ko don wata rana ko ba a shiri in dai da kwai amana za a dinga tuno alkairin juna me ya alaka ta gaske da gaskiya karamu bihewa so na zuciya